أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدر مقدار عظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان والدنا أبي طالب وستة الباكية على زالة الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن عمر التجاني الحسن السالم الفارسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقدام فريد الدهري على الإدلاك حاتم العثمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ يوم ربي وقائدي وفهري يوم الذي يؤدي به إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا أئمة الشهيد اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا مغانا أكن bugu ya shi zamana 189 wanda muke magana akan abin da ya shafi ya qutatul farida bi ma'ana salatul fatih, sannan kuma za mu hada ta da jawharatul kamali. Wayannan abubuwa guda biyu sune suna daga cikin azamul arkanu fi auradi tariqatut tijaniyyah, suna daga cikin kuma abubuwan da suke gigitar da wanda suke waje, saboda sun yarda da istighfari, sun yarda da salatul sun yarda da la ilaha illallah, amma saboda salatul fatin wasu sun kore gaba ɗaya, ma ba su yarda da kuma wazifan ba, saboda ma'ana an ce akwai salatul fatin, salatin ba ma'ana wai su a tunanin su ba na annabi bane. Wannan jahulun au tajahulun, jahilci ne wanda ya fito cikin haka, ko tajahuli. Tajahuli shine mutum ya san abu ya ki kawai, saboda abun ba irin ta hannunsa bane. Jahilci kuma wanda yake tafiya akan yana ganin kamar yana da gaskiya ne, amma kuma fasadun ne, wa yaz'amu annahu muhsinun, barna ne amma tunaninsa yana ganin kamar cewa yana yin abu mai kyau ne saboda kishi. Yadda abun yake min jihatul fadali, wato fadala ne shi kuma a fadala akwai abubuwa da yawa. Ubangiji ya ce ya tasu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dhul fadalil azim, ya hatassu bi rahmati man yasha'u, ubangiji yana keɓantan wanda ya so, yana keɓantan wanda ya so da rahmansa. Wallahu dhul fadalin, ubangiji yana da fadala mai yawa wanda ya keɓance mutane. To idan ba a baka ba, wannan daga tsarin Allah ne, shi kuma la yasalu amma yufal, ba a tambayan Allah dan me Allah ya haka, wa hum yusaluna, bayi su ake tambayansu dan me kuka yi. Amma ko kyauta ne aka zo mutum yana bayarwa a kyauta a duniyance, zai ga wanda ya masa ya bashi abin da ya ga dama, kuma ba za a tambaye shi dan me ba. Ko zakka ne da Allah ya ce a bayar, Allah bai ce ka ba mutane daidai ba, a'a, wanda yake da rabo yadda ka so shi za ka iya tura masa yadda kake so. Wannan zalika fadlullahi yuti min yasha'u, ya tasu bi rahmati man yasha'u wallahu dhul fadlil azim, a cikin gidanka zaka ga ka kyautata waɗansu, wasu ba su kai na wasu ba, wannan ka baki kyauta mai yawa, wannan ka rage. Ko a cikin iyalanka duk shari'a ta yarda, an yarda kai ana yin haka, saboda kyauta ce wanda ya yi maka abin da ya daidai da kai, zaka iya masa kyauta ba tare da shiga ya daidaita su wajen kyautan ba. Wannan duk gabaki ɗaya mutum yana yin wannan, shari'a ta yarda babu illa ciki ko lahazatan. ana yi akan yaya, ana yin kyauta ka bawa wannan kuɗi, wannan bai kai wannan ba, wannan duk wannan kai musu. Wani yazo kuma daban ma ka bawa wannan duk sauran ka hana su. Duk shari'a ba ta ce komai ba, ma dama in ba wani manufa kake da shi ba. To saboda haka kenan, idan mutum yayi haka, Allah ya yarda da wannan, to ya shi wanda yayi mutanen? To malamai sun yarda da tadhif, kuma sun tabbatar da cewa haka. Akwai ahadisu Rasul sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo mata nawiya, bayan Qur'ani ya faɗa wallahu dhul fadlil azim, sannan hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo akan tadhiful ajri, sannan a cikin sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda ake ba da abin da yake bayarwa ga wanda yake so. Ubangiji yayi haka a fadin sayyidina Rasulullah, an yi haka a gidan manzo Allah, an yi haka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ɗaya daga cikin wato iyalan gidansa tana wuridi, ya wuce ya je ya dawo, ta bata ne kike yi? Tace ga abin nake. Yace ba zan sanar da ke kalmomi guda hudu ba, subhanallahi adad ma alima wa mil'a ma alima wa zinatu ma alima, subhanallahi adad khalqihi wa zinatu khalqihi, kaga subhanallahi adad ma alima wa mil'a ma alima wa zinatu ma alima, au adad khalqihi wa zinatu arshihi wa midada kalimatihi. Wayannan kalmomin kaga kalma ɗaya ce, amma ba wanda ya san yawan ladan. Kaga adadu khalqi, nawa ne halittar Allah, midada kalimati, zinata arshihi, kaga wayannan. Akwai kuma subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh, subhanallah ɗaya ne. Amma ga abin da manzo Allah ya faɗa, ladan tamla'ul mizan, to wani mizan ne? Manzo Allah shi ya sani. Ba lada goma aka ce maka ba, a ɗaya ne, tamla'ul mizan au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ma ata bi afalal mimma jaa bihi illa rajulun qala mislu ma qala aw zada. Wanda yace subhanallahi walhamdulillahi wa subhanallahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, yace mi'at marrati, ka faɗa sau ɗari, ma ata bi afalal mimma jaa bihi, a duniya ba wanda ya faɗi abin da wannan din ya samu. Ma ata bi afdal min ma ja bi, ba wanda yazo da wani abin da yake sama da wannan, illa rajulun qala mislu ma qala aw zada, wanda daga baki da mawazin ne wanda ake amfani da shi. Kenan ashe mawazinun yana daukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa kaza ne, shi yake cewa kaza ne, shi yake cewa kowane mizani. Wannan ya kamata mutumin da yake ya koma cikin ahadisu rasulu ya ga abubuwa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi, duk wanda ya faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim, tun daga kan mala'iku, aikin mala'iku, tun daga kan mala'iku har zuwa kan dukkan annabawa, in ka faɗi wannan ka samu ladan aikin su gabaki ɗaya. Daga kan mala'iku, saboda Jibril ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aikin mala'iku kafin ayi annabi Adam, subhanallah subhanallah subhanallah, annabi Adam zuwansa ataj'alu fiha man yusid fiha wa nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ana halittar annabi Adamu da aka sa masa rai, yana zuwa cikin fuskarsa, yana zuwa fuskar hancinsa sai atishawa, ruhin na zuwa bakin sai ce alhamdulillahi, wa huwa awwalu man qala alhamdulillahi. Annabi Adamu, mala'iku suna subhanallah, shi kuma ce alhamdulillah. Kaga lokacin tazyiyus ɗaya ne, ka samu in kace subhanallahi ka samu tasbihin duk mala'iku gaba daya, ka aune shi. Sannan ka ce walhamdulillah, ka aune tasbihin annabi Adam. In ka ce wa la ilaha illallah daga annabi Adam zuwa annabi Nuhu, ka aune annabi Nuhu. In ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, in ka ce Allahu akbar, ka sa'auni aikin annabi Ibrahim domin shine wanda aka jefa shi a cikin wuta ya ce Allahu Akbar. In ka ce wala hawla wala quwwata illa billah ka auni tun daga zamanin mala'iku kafin saukan annabi Adam har zuwa zamanin annabi Muhammad. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allahu Akbar wala hawla wala quwwata illa billah ilayhi nasib. An baka lada gabaki daya na tasbihin su. Wayannan gabaki daya bai isa mutum ya gane dayu bane, shi muke kira dayu. Ka faɗi kalma ɗaya wani ya je kun yana sallah bai samu abin da ka samu ba, yana ana fafutukan ma a tambaye shi ya aka yi sallan abli ta kama shi ba ta kama shi ba shi da kaza ba kuma ana nufin cewa kar kai sallan ba, a bidaya ne. Amma kowa akwai irin aikin da aka sa shi, kowa akwai aikin da aka sa shi. Wani bayan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah komai ke shiga, wannan kuma sai daga cikin ginshikin karban komai naka yazo wajenka. Na'am, Allah ya taimake mu. Wa alam anna min al muqarrar abu ne wanda yake tabbatacce inda ulama a wajen malamai fi tabyifin wajen ninka lada anna wa yakunu taratan bil itibari lafzi. Wani lokaci ana gane ninkin ladan yana zuwa a nabi itibarin lafzi da yanayin faɗan lafazin bakin kashtimali ala jami'il awsafi, kamar mutum ya tara dukkan siffofi as-salbiya na salbiya wadzawqiya da zawqiya wadzatiya walfi'liya, ka tara wannan. Misali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq an-nasir bil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar min al salatan tamlau al-azala wal-abada al-zamana wal-makana. Kalmaci Allah na yi wannan salatin tamlau al-azal, ta cike azal, ta cike abad, ta cike zamani, ta cike makani, fi kulli shay'in. Kuma ai lafazi ne eh, sai ka faɗa mana nawa ne yau ladan shi Allah a gurinsa. Akwai azal, akwai abad ne, ko kuma yana da bukatuwa da su ne? A kai ne da kake ganin cewa annabin yana da girma kuma yana son kai salati wa annabi, sai kace Allah ka yi salati wa annabi, ta cike azal, ta cike abad, ta cike makanu, ta cike zamanu, fi kulli shay'in adadi ma fi ilmika ya wahidin ya al adadi ma fi ilmika. Don aka duba lafazin kawai, lafazin kai ka san cewa baka yi saka ce mana salatin ladan sa goma bane, kai saba kuma baka yi saka ce Allah ba zai bada ladan ba, saboda ba gurin ka ake karba ba. Baka yi saka kuma kace zaka yi zanga zanga ka je ka toshe kofin ba, an riga an bashi. Ubangiji ya ce ud'uni astajib lakum, ku roke ni zan amsa muku. Kuma a ka'idan ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ka faɗa an cika domin ana so, ma'ana soyayyarka ta kai Allah ya haka wa annabi matso kusa da ni, ka samu taqarrubu ila Allah. Shine gashi kuma lafazi ne, wa masalu zalika binahu zil jalali wal ikram, sun kawo misali. Wannan yana ji ya zal jalali wal ikram, ma'abucin jalala da girmamawa. Wa nahu zal jalali wal ikram, ina ne jalalin ubangiji babu, ina ne ikramin ubangiji babu, babu ko ina yana nan. Saboda haka wasu suka ce ai wannan so shine ma'ana ismul lazim zal jalal wal ikram, domin da wannan sunan ne wannan mala'ika mutumin ya kawo gadon bilkisu ya zal jalal wal ikram ya kira shi, amma ba da wannan harshen ba, ya kira shi da irin harshen su haya shari shine ya zal jalal wal ikram a zamanin annabi Sulaiman. Kalu suka ce wala shakka anna sana'a bil atammi ablagu, kai yabi ubangiji atammu mafi cika ablagu yafi isa mutuka, min al ahas akan kebancacce. Ka gani atammu afdal min al ahas, ka cika ma'ana ka bawa jalala da karamci na ubangiji ina ne babu ko ina ya cika. Saboda haka kaga sana'i ne atammu ablagu min al ahas wal hasu ishi kuma su wa kashtimali alama yuzanu, kamar yadda ya tattara akan abin da aka yi izini fi tabifin cikin wajen tabifin ladan. Na subhanallahi adada khalqihi, sarki ya tabbata ga Ubangiji adada khalqihi nawa ne halittan Allah ba wanda ya sani saboda haka sarki ya tabbata ga Ubangiji adada khalqihi sai ka duba nawa ne halittan ruwa kwaya nawa Allah ya halitta iska kwaya nawa Allah ya halitta sammai kwaya nawa Allah ya halitta hasken rana kwaya nawa Allah ya halitta komi ka auna ka gani sai ka gane ashe ba karamar magana ka faɗa ba to amma ma da baka san wannan ba to zaka yi ta zuba addu'a kai kanka ma baka san me kake yi ba to amma daga zaran ka sani to zaka iya ganewa ka kira Allah da suna mai girma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana cewa sami Allahu liman hamidahu hamdan kaseeran wa tayyiban mubarakan fihi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yadda sallah man alqailu hadha alqaul wa ya fadi wannan yace ni ne yace la qara'aitu nifun wa salasuna malakan yatabadaruna an katbihi fa ajal na ga mala'iku sau 30 da wani abu sun zo suna son su rubuta wallahi sun kasa sai Allah ya ce su rubuta kaman yanda ya fada shi san abin da zai ba shi mala'iku sahu nifun wa salasuna malakun mala'iku domin su sahu ne eh ba wai a ce kwaya 30 a sahu 30 da domin aka ce wannan da yake gargan naji'at mala'ika ɗaya ne ai ko da jibrilu yake daukan ga yake daukan rai ai ba shi kadai bane shi zaka ji an ce Allah madaukakin sarki so summa tuwaffat rusuluna wa hum la yufariduna rusuluna amma aka ce daukar rai ne yake jance maka azrail to ba wai azrail ne yake daukar rai ba ai runduna yake da shi kuma a cikin runduna akwai na shidat akwai na ziyat haka abubuwan suke wallahu alam Allah ka ba mu nasara wa na'u zalika ka qauli fi salati fi hadhihi salah to kuma wannan inda aka faɗa in ka kasa ganewa yace to ayi salati wa manzala yace haqqa qadari mun ji halittan Allah to a cikin halittan Allah kaf gabaki daya halittan Allah kaf babu abin da ya kai al'arshin Ubangiji girma a cikin halittan Allah kaf babu kaman al'arshin Ubangiji komi da aka yi yana takure ne akan al'arshin Ubangiji to annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba al'arshin ba shine ma yake zauna kan al'arshin wanne yake girma kenan to saboda haka Allah kai salati wa manzala haqqa qadari matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Ubangiji to matsayin manzon Allah a wajen Ubangiji nawa ne ka gani to kaga in mutun ya duba Allah ya halicci samai ma'ana Allah ya halicci mutane aljanu sun ninka mutane su kashi 9 a cikin su ushurun ne ɗaya ne daga cikin shi 10 mutane aljanu sun fi mu na bayan ƙasa kawai sannan Allah ya halicci dabbobi sun fi aljanu kashi 9 na bayan ƙasa sannan da mu da aljanu da dabbobi halittar ruwa an halicce su kashi 9 sun fi mu yawa sannan in aka ɗauke mu da mu da mutane da aljanu da mutane da aljanu da hawashim waluhushat dabbobi da dabbobin da halittan da ke ruwa mala'iku da suke bayan duniya su kuma sun ninka mu sau 9 sannan aka ɗauke mu da mu da aljanu da dabbobi da halittan da ke ruwa da mala'ikun da ke bayan ƙasa su kuma mala'ikun sama ta ɗaya sun ninka mu sau 9 wannan haka yake tafiya hal ila alimur raqa sama ta biyu haka ta yi sama ta uku haka ta yi sama ta hudu haka take sama ta biyar haka take sama ta shida haka take sama ta bakwai haka take sannan aje alimul jabaruti haka take sannan aje kursiyu haka take sannan aje alimul raqa haka ake sannan aje alimul arshi wannan mawazinin din da yake tafiya ko ina sun ninka tun daga farko su ake ninkawa ba wai wannan ya ninka wannan a'a haka ake ninkawa ake tafiya so tara ushiri ushiri ne in aka je kuma aka je al'arshin ubangiji lahu zawa'ibun yana da zankwai zanko daya shi kuma ya ninka wannan wancan zankon ya ninka wannan yana da zanko 70,000 to duka wayannan kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada khalqihi suna cikin halitta amma bai kai daidai da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haqqa qadarihi ba bai kai ba domin kowanne abin da ka sani mala'iku sun san adadin sa to kadarin annabi a wajen Allah fa babu wani mala'ikan da ya sani sai Allah wannan shine dalilin da satil party ta yi kowace salati haqqa qadari wa miqdarihi al'azim dukkan shi nan malaman sun yi maganganu akai amma da za a yi an ce Allah kai sal to yanzu mun yi magana tamdaul azala wal abada zamana ai wannan ana kiran shi darfu ne fi janibi rasulullah darfu ne ai kaga salatul fatin ne ake dukanta haka da sake komawa cikin wani lada kuma ma'ana jarin ka da ka sake mai da shi cikin wani jari ka mai da shi ya jawo wani riba kuma a ci gaba da kasuwanci Allah ka san da mu manzo Allah wa zahirun wannan a zahirin sa ne wa hususan ala ra'ayi man akhadha bi zahiri balle wanda ya riko ra'ayin wanda ya riko da zahirin sa amalan alama huwa layiqu bil karami yayi aiki akan abin da ya cancanta da karamu wa qatta kadama ba abin ayu ba mun gabatar da abin da zai bayyana shi wa taratan wani lokaci ya kunu bi itibarin ashhas yana zama da itibar ne na ashhas na mutane fa inna ibaratu ahlil maratibi kuma shi ma hakan daban bayan haka kadari din ka gane shi to salati na da naka ba iri ɗaya bane salatin ka da wannan ba iri ɗaya bane salati wannan da wannan ba iri ɗaya bane haka kowa da bambanci akwai ahlul maratibi akwai musulmi akwai mu'mini akwai mu'sini office din da director general yake ba daidai yake da office din da chairman yake ba bai yi ba ne aikin chairman a wajen Allah bai kai aikin director general ba misali aikin gwamna ai wannan shi da Sheikh Ibrahim yake ce maka bawan gidan manzo Allah ai bai ba kamar yake da bawan gidan Sayyidina Abubakar ba bai yi ba ne saboda haka ma'aikaci a ofis din chairman dan aikan ofis din chairman a wajen kansulo shugabansa ne domin yana neman wani abu sai ya kama kafa da ma'aikata dan aikansa shi kuma a wajen gwamna fa chairman din wanda gwamna ya yi da shi yake aika shi kuma shi chairman a nan ofis din sa inda yake mulkin ya je can kuma za ka shi a fada a gabansa to haka shi kuma gwamna in zai je wajen shugaban kasa in ya je ofishin shugaban kasa wanda shugaban kasa ya amince da shi kuma daga ya kwanta masa yana ranka ya dade ba shugaban kasan ba to ashe kenan idan mutum ya zamo ashe ahlul maratibi bambancin ahlul maratibi saboda haka yanda abinda wancan zai a kujerarsa wannan ba zai iya yi ba ba yi riɗe ba ne to haka ahlul maratibi yake ahlul maratibi laysat ka ibadatu ghayrihi bil fadli lamarin su ba ilin kowa bane cikin fadala wa hum ayda mutafawituna su ma wani ya fi wani bi hasbi tafawut maratibi gwargwadon martabanka fa minhum man yawmihi akwai wanda aikinsa na rana daya abinda ake bashi a salarinsa da menene kamar dan majalisa na tarayya sai ka ji ya dauki a rana daya abinda ake bashi ya fi na ma'aikata 100 da komi nasu ko ba haka bane to wannan din ma haka ne kuma gwamnatin ce ta sani kuma ta sa hannu kuma ba sa ta sunansa ba ma'aikaci ne kwararre, saboda haka ya dade yana aiki an sa shi a level kaza, saboda haka a level din da yake in aka tambaye ka a bangaren masu senator da sauransu, in aka ce maka duk kayan gidan mutum za a ce masa shekara za a canza masa, ko ya so ko bai so ba, za a ce ta ga kudin har fentin gidan sai an canza, za a baka mota a canza maka mota. Wani kuma a shekara bai isa sai mota ba da kudin haya da aikinsa, balle wannan ba kudin salari ba ne wannan, za a ce kudin shan ruwan gidansa, kudin karɓan bakin da suke zuwa masa, shinkafan da yake ci, naman da yake ci, irin mai din da yake sha, ko Coca-Cola da yake sha, wannan duk baki ɗaya ana lissafawa, suka ji ana bashi miliyoyi, wanda wannan ma'aikaci sanar wancan wannan ma ma'aikaci an yarda da wannan ba yarda da na Allah ba. Haka abubuwan yake, kaga to in ku haka ne ashe kenan, faminu man yawmihi kalailatul qadari, akwai wanda kudin salarin sa na shekara daya kai sai ka gama aiki ma baka taba samu ba, kudin salarin sa na shekara daya kai har kai retire aiki ma baka tara kudin ba, har a hada maka da gratuity dinka da fansho dinka a baka gaba kidi baka kai na aikin wani na kwana daya ba, ma'aikacin ruwa ne, director ne misali a bangaren ruwa, wanda lissafin su arzikin su ba a lissafi, sai dai ka ibi abin da zaka iba kawai, an buɗa musu kuma an yarda kuma daga gwamnati, kuma baka isa ka je ka kama su ba, a sai dai su su kama ka. To yaya Allah bai da wa'innan a fadarsa? Sai mutum ne zai tunanin wannan shi na sai tabbata, amma na Allah bai tabbata ba, ai wannan daga nan ka san kawai akwai rudu ko rashin ko tajahuli. To akwai wanda min yomi ka lailatul qadari kamar daren lailatul qadari, duk aikinsa a wajen Allah yana daidai da kamar wanda yake aiki ne daren lailatul qadari, an sa shi yau aikinka ya zamo kaza kawai, duk ran da kai aiki za a baka kamar lailatul qadari alfu shahrin wata dubu, wata dubu ko shekara 80 da wani abu ne, kaga wannan wa min man yawmihi bi alfi sanatin, akwai wanda kuma ranansa ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne, ba wata dubu ba, aikin su kenan, duk abin da yayi a wajen Allah ya ci a bashi ladan, a biya shi kudin watan shekara dubu. Wa min man yawmi ka yawmil mi'raji, akwai kuma wanda ranansa kamar daren Isra'i ne 50,000 sana. Kala Husayna radiyallahu anhu shauti jani ya faɗi wannan, kuma haka ne akwai mutanen da ba su da alƙalami gabaki ɗaya a kansu, ƴan lili sun ka ƴan lili amin ya rasulullahi, ta wajen Allah ma a duniya ma akwai haka, amnun auf am sik, Allah ya faɗa wa Nabi Sulaiman ko ka ciyar wala takhaf min zal arshi ilalan, kayi abin da ka ga dama kar ka ji tsoron talauci a wajen Allah, an buɗa maka kayi abin da zaka so. Kama ƙara sayyidina Rasulullahi li Bilal, an sik wala tashi min zil arshi ikilalan, ka ciyar kar ka ji tsoro daga zil arshi ubangijin halitta, kar ka ji tsammanin wai zai karanta maka, a an baka dama kayi ya Rasulullahi, kayi duk abin da zaka yi. وراودته جبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيها شممي. من ذا الله يا رسول الله إذا كان كديني كان بقاتم كديتو برمسا دوز أن تحام سوزموك الجناري دي إن ذاك تلسي بيك أنشي أبني لك رأم هذا يا أبني أباني أرجك إذن عن نبي داودا يوما ويوما يوم ما كبانو قباها لاني سبوة كري أما أبودي إن ذي كوتن يي كوتن zai kyauta, hakan kuma yake. To duk wannan akwai su, wa ashara ilai shau zarruq, imamu zarruq ya yi ishara akan wannan, ibnu abdillah ya yi magana akan wannan, wa qariyu zama fadlullahi ta'ala ala ahadil maratibi, ya girmama fadalan Allah akan ahli maratibi gaskiya ne zalika fadlullahi yuti min yashau ai bai kai na halitta ba kuma al maratibi ai an ba su ne aka dakatar da su ga kujeranka ga kujeranka sai ci jani da yayi magana akan salatul fatihi bayan yayi magana akan salatul fatihi sai ya ci to sai dai mutumin da babu alƙalami a kansa shi komi nashi lada ne domin aksari akwai mutane kaman haka amma ba dole bane mutum kuma yake ganewa wannan abun yana kansa ba dole bane amma za komi naka ka zama ahli wadarin kina eh ce ka sani ko a ce wa mutanen bazar i'ma duma shitum fa inna Allah qad ghafara lakum ko aikata abin da kuka so Allah ya gafarta muku babu alƙalami ɗaya ne akan ku duk abin da kuka yi kawai alƙalami ɗaya ne akan ku ba alƙalami biyu ba alƙalamul ajr wal khata'u ko zanbu kenan to za a mai da alƙalami ɗaya ne duk abin da kuka yi kawai sai a ce lada a kada zan kai ƙarya ma sai a ce a rubuta masa lada ya zama wadan gida ba a buƙatar wani abu to akwai wanda ya ise haka banda rabbul izzati to kuma an yi a fadar sayyidina rasulullahi kuma an ba da dama an zartar saboda haka har gobe kuma su gadin su Allah ka taimake mu alan maratib fi sirri sirr tad'ifi to sai wannan sirri na ninka lamari sai ya sarjani fil mazkurin a cikin abin da aka ambato la tabayin ga mabiyansu bi sababi izinihim lahum saboda an musu izini baya sirrul lil ma'zun lahu qistun shi wanda aka masa izini sai zama yana da rago min malil azad daga abin da aka masa izini wa illa mujahid mujahadatu ko da bai wani aiki ba wa gar qala shehu abul hasan ash-shazili shehu abul hasan ash-shazili yana faɗa ana ta hamaltu tabu an atba'i duk wani bala'i da zai faru akan mabiyana na dauke musu ne ata hamaltu tabu na dauke duk wani wahala da zasu sha ana tabai wa misalu qawli sayyidina fi haqqi ashabi haka nan irin maganar su shauki ne ya faɗa an ce salatul fatih nan wannan dilladan saboda salati ne ce balli ajali saboda mu ne dan mu aka ba ku wannan shine wa hadha lahum wannan naku ne min ajali saboda ku in kuma mutum ya ce ya za ya kai ya ce sai manzo Allah ya faɗa inna Allah tajawazali an ummati saboda ni Allah ya tsallake muku bala'i tajawazali li dan ni Allah ya dauke muku bala'i al khataya wannan siyana wa mastukrihu alaihi dan ni Allah ya muku ba aikin ku ba to saboda haka wannan zunzurutun darajar da kuka samu ai ba dan salatin bane a dan wanda aka ce ya rike salatin muka samu shine shauki dani wannan abubuwan da yake faruwa shi yasa da yawa zaka ga mutane suna cikin dariƙa ba su fahimci ma wai shauki dani ba shine tana shauki dani min a'zanil awradi yana daga cikin min a'zanil awradi ya zama daiman yana tare da kai cikin zuciyarka saboda ai wanda ya roki Allah salatul fatih ta bayyana cikin hadaratul qudusiyya Muhammad al-Bakri ne ba shi wata zani bane abinda shi ya sani akan ta allimun nas salatul fatih li yamutu ala al-iman ku sanar da mutane salatul fatih dan su mutu da imani wannan kwanaki kuwa kamar yadda na faɗa malam Najifi al-Karmawi ya faɗa haka lokacin da yazo asibiti gaiso mara lafiya ya same ta tana ihu akan da ta shiga wuta za ta mutu za ta shiga wuta ita karuwa ce ta farfadi wannan ya tsaya ya gaida ita ta ce masa idan menene ya zo taimake ta ya zo wajen taimakonta ya ce mata kin yi salatul fatih ta ce na iya amma yanzu ba na karantawa amma zan shiga wuta tana ta yi asibiti sai ya ce to karanta salatul fatih ya karanta mana salatul fatih sau uku ta ce tana jin kishin ruwa ya karanta salatul fatih ya tofa mata a ruwa kafin ya wuce ya je wajen wanda zai gaisar din yana dawa sai sami tana la ilaha illallah muhammadur rasulullah a gabansa ta mutu a cikin asibitin kaga allimun nas salatul fati liya mutu alal imani ustana da mutane salatul fati dan su mutu da imani yace to idan kowa yace ba kyau ni zan ce ba kyau ba zai yi ba to wannan irin abin da yake faruwa kenan kaga ashe wa hadha lahu min ajali wa zalika lima husubi min al fadli wannan abin da aka kebance su da shi ne daga fadala wa tarifin yakun bi itibar al azman wani lokaci yana zuwa ne bi itibar al azman da zamani wa tarifin bi itibar al amkinat shi kuma lokaci yana zuwa ne fadalan yana zuwa ne bi itibar al amkinat kaman guri idan mutum yayi sallah a masjidul qudus baitul maqaddas sai kai sallah 500 a garin ku tukun ka ka samu wanda yana fara raka biyu a baitul maqaddas idan kai sallah kaga amkinati amkina ne makani ne idan kai sallah a masallacin manzo Allah raka'a biyu a garin ku sai kai sallah a masallacin babban masallacin garin ku so 1000 kafin ka samu ladan wanda ya sallah raka'a biyu a masallacin Annabi Muhammad idan kai sallah raka'a biyu a masallacin ɗakin Ka'aba sai kai sallah 100,000 a masallacin garin ku ko babban masallacin garin ku kafin ka iya samun wanda yayi wancan kaga bil amkinati kenan bil azmiya kuma a ce a watan Ramadana wanda yayi sallah yayi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a azmiya kamar misali yanzu ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim a yanzu lada 10 zama amma dare in yayi in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad anninka 20 ne kaga azmina kenan zamani daban makano daban sannan idan kai salati wa masallaci a masallacin manzo Allah kai salati wa manzo Allah sai ka ninka so 1000 a garin ku kafin ya kai can idan kuma a ɗakin Ka'aba ne sai ka ninka so 100,000 kaga al azminatu wal amkinatu akwai bambanci sannan kuma dare daban rana daban duk abin da man ja bil hasan falahu asharu amsali hadin nahar wa man ja man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidatan sallallahu alaihi biya ashara tin nahar kina in lokacin da aka fara ninka lada ne tadiful ajali shi kuma ninka lada yana faruwa ne daga bayan sallan isha'i zuwa a karanta izfi biyar na alqurani to dare ya fara shiga wannan lokacin ya zama lokacin qiyamul inna sharafal mu'minina qiyamuhum bil layl to a lokacin in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim misali sai an baka lada 20 akan ladan 10 rana kaga bil azminati wal amkinati kada saboda haka in ka ga mutun ya shiga wuta shi kai kansa amma duk wani abin da za a zuba maka na rahama an zuba maka kuma da manzo Allah idan mutun ya zama bai san Annabi Muhammad ba to sunansa ya Allah ya sauke kawai Allah ya kiyaye kal amal fil haramain sharifain ka gani kaman aiki a harami alama warada fi zalika wa idha arabta hadha idan ka san wannan fa alam ka sani anna hadhihi salatu sharifa wannan salati ma daukake a ji salatu fati lima ugulika ita wannan salatu fati lima ugulika hadith ta manat min wujuhin ta hada fuskoki da yawa allati takunu sababan lit tabil mazkur duk abin da ake gaya maka ta tattare ita ta tsokokin alama la yafa kuma babu wani abin da zai kuyan maka akan abin da za ka faɗa fa ina ishtamalat domin ta tattara ala nida'il lahi ta'ala wajen kiran Allah bi ismihi aljani'i lizati wassifati wal af'ali ya tattara wajen tattara sunaye azzat aljani'i lizati wassifat ta tattara sunan Allah wajen zatiya ta tattara sunan Allah wajen sifati ta tattara sunan Allah wajen af'al idan kace Allahumma Allahu mimun inna istigra jami' al-asma'i ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin duk ya shiga cikin mimun Allahumma duk ya shiga saboda haka ma bayna al-af'al wal-asma'i az-zat wal-af'al wal-sifat wal-asma' dannan ar-rahman ay sifa ce rahmani ay sifa ce rahimi ay sifa ce malik sifa ce quddus sifa ce duk sifofi ne ismun ismu zati ko ismul martabati tizati shine Allahu. Shine malaman suke cewa shin Allahu shine sunan Allah ko kuma Allahu siffa ne na ismul martabati, sunan Allah ne ko suna ne na martaba? In ka ce sunan Allah ne, to yaya za a yi? In ka dauke shi kuma siffa ne na martaba, ismul lil martabati ne, sai ce kana neman zaman lafiya ka zauna, domin ba a iya gane shi. Amma duka ana bashi a ce sunan shi. Fanna istamal ala nida'i Allah, domin ai Allah shi ake fada. Ta'ala bismi aljami, aljami'u sunan Allah, jami'u wannan sunan ya tattara komai. Jimun jibril ake nufi, alifun din israfil ake nufi, mimun din mika'il ake nufi, ayun din azra'il ne. Wannan sunan ma'aikata duk wani halittar da Allah ya halitta suna karkashin wa'annan kamfanunuka ne. Su kuma gabaki daya suna karkashin kamfanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alama marar bayanu wa huwa yatabammanu sana'a, wannan ya tattare as-sana'a alaihi, yabo gare shi subhanahu ya tsarkaka, bima huwa amu daga abin da yake game na wujuhu sana'i na fuskan yabo. Wastamalat min as-sana'i, ya tattare daga fuskan as-sana'i ala habibi, a wajen manzansa al-azam mafi girma, wa rasulihi annabinsa al-akram mafi girma, ala ablagin sana'i wajen isa matuka na yabo, wa amal madahi mafi ganewa na yabo, as-sana wal madah haz ma yafidu, gurgurdan yanzu zai bada fa'ida fi ma yashiru ila ma'anaha, cikin abin da zai nuni zuwa ga ma'ananta, ala jihatul ihtisari a fuskan takaita, ma mashtamala alayhi qawluhu tare da abin da ya tattara a kan sanar maganar sa fiya haqqa qadari. Ka gani haqqa qadari, Allah kai salati wa madalla, kaga haqqa qadari daidai da irin kadarin sa, wa miqdari haqqa qadari irin matsayin sa a wajenka, wa miqdari da miqdarin yanda kake gani girman kuma al'azimi mai girma. Saboda haka ashe kaga ishtamala kullul asma'i wasifati zatan fi'lan sifatan wa hadha bi itibari lafziha, kaga wannan shi ma an dauke shi ne bi itibari lafzi. Wa amma bi itibari ashahasi, idan an dauke shi a mutuntaka ne, fa yaka fi ma marra, ya ishe ka nuna maka yanda wannan sunan shi gwamna, wannan sunan shi sektarin gwamnati, wannan sunan shi sektarin federation, wannan sunan shi director general, wannan sunan shi dan majalisa, wannan sunan shi na'ibin shugaba a wani gari, duk wani nan gashi nan kowanne min martabatul ashhas kenan, domin ambassador a England daidai yake da baban gida, daidai yake da Buhari a Nigeria, shine shugaban kasa, shine shugaban kasa. Saboda duk abin da ya zartar shugaban kasa ne ya zartar, ka gani? To ashe kenan yana da maratib dinsa daban, yutabaru bihi, saboda ma marra bihi wa huwa yatazammanu sana'a kenan. Ka ga idan ka zo nan, to an shayhi radiyallahu anhu fada'il allati ataha Allah ta'ala li ahli hadhihi tariqa, wayannan tariqan abinda Allah ya ba su kenan, min mahbubiyati, saboda ga soyayya al-mufaddatu alayhi, wanda aka koro musu, aka turo musu nan hadarkar muhammadiyya daga daren manzo Allah alayhi salatu wassalam. Ma'ama idafa ila zalika, tare da abin da aka raba zuwa ga wannan min mazayal izali, daga mazaya, mazaya daraja ce masu girma, zabi ne, babu mutumin da zai ke shiga cikin tariqa sai dai zabin Allah. In ka ganka to inaya ne, ba wai kokarin ka bane, domin kam abna'ul salihin lam yakunu, dan annabi Nuhu bai zama salihi ba, saboda haka dan annabi ko aka samu wanda bai zama salihi ba, to dan wali ma za ya samu wanda bai zama salihi ba da yawa. Saboda haka inaya ce rabbaniya gidanku ba a yi a samu mutum ɗaya kuma an ce an ja shi daga cikin gidan an ɗora mishi a cikin ɗari kan titaniya. Wannan kyauta ce ta Allah, amma ba tsananin aikinka ne yake sa a yi maka ba. Ina ya ce kawai in ka ɓangaro da kai sai a ana yi da kai. Wa hususiyatul jisani, ko keɓantan jiki a ce wani mutum ya keɓanta, amma haga ma husulul izini, wannan yana faruwa ne tare da samun izini fi salatul mazkura, cikin wannan salatin da ake ambata. Min ustadha hadhihi tariqa, daga malamin wannan tariqa, allazi huwa al-khatamul akbar, shine khatamul akbar al-muhammadi, shine yake cewa al-ikbalu minna al-ijbaru minna. Idan ka ga mun so mutum, mu ne da mai aikin shi. Idan ka ga mutum ya ki mu, mu ne muka kore shi a ma'aikatan mu. Al-ikbalu minna al-ijbaru minna. Owa, shi kuma ya samu wannan ne, an sayi da wujudi daga shugaban halitta kaunu bila wasidatin, babu wani wasida, shi da shi ya gazata lama nama ba tanin wani shehi ya kai ga wannan kujeran ba. Ya same shi ne min hadar sayyidul wujudi mubasharatan, hasba ta kadar bayanin, mun yi bayanin a baya. Wa ma bi itibaril azmani, amma itibari na zamani, fa min hashiyati kaunihi fi akhirul zaman, wato cikin tsoron kasancewarsu fi akhirul zaman, alladhi waradul habar, cewa abinda zai zo a ƙarshen zamani, bi annal qadira fihi, wanda ya yi riko da shi a wannan lokacin, wanda ya yi riko da shi a wannan lokacin, aladini akan addininsa, kalkafi da aljamati, an dinga sa shi a gaba kenan, kamar mai riko ne da garwashin wuta. Wannan abin ya nuna dukkan ɗan ɗariƙa yana shan wahala, ana ganin kamar kafiri ne, kafiri ake ganinsa. Dan haka ma an kira shi kafiri, an kira shi mushriki, ba dan komai ba, saboda zamansa a masallaci yana la ilaha illallah, babu wani abu. In aka tambaya menene illansa, wannan za a ce ya je yana kiran Allah da ƙarfi, ko a kawo wani abu a maka, a kawo wannan a maka, bai bushe ba kuma bai tsaya ba, yana yi. To kaga sadaqar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dama ƙarshen zamani, dama tariqa da sunnatun min al-awwalin wa sunnatun min al-akhirin, yanda na farkon suka sha wahala, to haka na ƙarshen ma za su sha wahala. Sunnatun min al-awwalin, wasu malaman tafsiri suka yi fasara suka nan lafiya ma, inda ulama ila isharat sunnatun min al-awwalin wa sunnatun min al-akhirin. To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anna lil amil min ali hadha az-zaman ajr 50, a wannan zamanin idan mutum ya tsaya, ya tsaya akan hanyar da yake kai da cikin addinin musulunci, yana wannan aikin, falahu ajr 50, yana da ladan mutane 50. Sai sahaba suka ce minna aw minhum ya rasulullah, 50 din mu, irin namu ko irin nasu? Kala sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce minkum, la irinku, la annakum tajiduna ala alkhairi a awana, ai ku duk wani abin da ya zo muku ina taimakon ku, kuna samun taimako saboda ni, wa hum la yajiduna alayhi a awana, su kuma zamanin su kadai suke tafiyar da lamarin su, amma zamani na duk suna tafiya. Ashe kaga wato ninkin ajarin zai zamo, kuma wannan ɗariƙan ita ce da isra ta da kyama, ko mutum ya shiga, ko kar ya shiga, ko yanda ana yi ya yi shiru, ko kar ya ba yadda za a yi a toshe ta. Kuma a duniya babu ɗariƙan da take da jama'a kamanta. Shi yasa wasu 'yan siyasa suke cewa yawan 'yan ɗariƙa sun kasa kawo gwamnati, su sun ɗauka an shirya ta ne don duniya, ita ba a shirya ta don duniya ba, daga hadarin rabul izzati take. Idan siyasa ɗariƙa ta shiga, to da ya ɓaci, kamar yadda izala take ciki. Izala kace mulki take nema, mulki take nema. In ƴan ɗariƙar su janye suka kauce suka koma neman mulki, ba wanda za a kada su kamar su. Musamman a ce Shehu Ɗahiru a ce ya fito neman gwamna, za a kada shi. Za a kada shi. Duk mutanen nan da ka gani za a kada shi. Saboda ba manufan ba kenan. amma kaga in almajirai ne ai bai san adadin almajiran da yake da shi ba saboda ba manufar dariqa ba kira ta fadan Allah ne arakum mulukul ardi ne na ga ku ku ne masu mulkin bayan kasar amma a gaiba ba a zahiri ba abubuwan ku zai bayyana a zahiri amma ba shi ne manufa ba in kuka matsa a zahirin to abin da zai kai ku za ku je ne ku fada cikin wuham domin za ku je neman dukiya ne garin neman dukiya neman dukiya kuwa abin da Sheikh Abdullahi yake faɗa an tambaye shi baban Sheikh Ibrahim menene halal fi zamanin rasul sai ce ma urifa asluhu wa asluhu abin da aka san asalinsa kuma aka san asalin asalinsa shine halal a zamanin manzo Allah yace wa badu wa fi zamanin sahaba bayan sahabbai yace ma juhila asluhu wanda ba san asalinsa ba amma an san shine halal yace wa fi zamanina yace yace ma urifa asluhu wa asluhu shine zamanin manzo Allah bayan sahabban manzo Allah yace ma urifa asluhu faqat ba san asluhu ba yau fi zamanina yace ma juhila asluhu abinda ba san asalinsa ba shine halal a zamanin mu to wannan shine za a dauki karafkan Allah a je gurin bayan dukiya wirasul fir'auniyya ne gado ne na fara'ina dukiya ta yawa gado ne saboda babu dukiyar da ta yawa shi dan baya cikin ta yanzu yawanci masu kuɗi ko mutum ya faɗa ko kare ya faɗa za ka ji an ce yawancin su cikin kol sannan duniyar gabaki ɗaya in dai arziki ne a hannun Yahudawa yake duk wani duk ba Yahude ɗaya yana da arzikin da mutanen Plato ba su da shi gaba ɗaya amma ka ga shi riga biyu ne da shi saboda Allah ya riga ya tsere musu aina masu kifu illa bi habli minallahi wa habli minannas shi yasa ba yadda za su yi shi yasa za ga in wani bala'i ya faru an ce wuta ya kama motocin ta kashe mutane bala'i sai ka ga Yahudawa sun kawo taimako ka san hikimar wannan kawo taimakon ya za ku yi ku saki addinin ku kai da sunan mutanen kirki shine dalili shine bi habli minannas wajen kawo taimako ya kace ai duk addini ma ya koma hannun Yahudawa shikenan kana nan sai suna jin ana faɗan wannan sai su dinga turo muku waɗansu abubuwa shikenan su kawo muku mata sun ci maza ko mata za su yi abin da maza ma za su yi ko kaza ko ta haka duk waɗannan tarkon duk Allah ya faɗa kuma annabi Muhammad ya faɗa in ka ga mutum bai sani ba ko jahilin ne bai sani ba jahili ne a cikin addini shi kuma addini baya yiwuwa ka san shi da harambe baya yiwuwa wanda yake karatu ma yayi ya gane balle mutum ya sa kwaɗayi ciki Allah ya kiyaye fata'ammal ka lura ma zakarnahu abin da muka gaya maka wala tazunnu karka izatu annana aradna bihi at-tasawwuru ala al-idrak ma ilai amgo mami inda wani na waya shari kuma na kun haka an ba na naba uke ne karka yi zaton annana aradna bihi mun zo da shi ne a taswiru surori ala idraki ma an bahum anna cikin abin da ya bada labari ga barin min sababu tab'itul mazkura wajen ninka lada wanda aka ambata bal allazina taqidu abinda muka kudurce wannan dinin lahabi ko muke din Allah da shi annal Allah ta'ala ubangiji tafaddala da zalika ubangiji ya fifita wannan ne bi ma'azu judihi wa karami tsantsan kyauta ne da karamcinsa imma bila sababin ko idan mu Allah ya maka haka babu wani sababi au bi sababin ko da sababi Allah yana yin abubuwan sa kaga ai abin da Qur'ani yake cewa wa ja'alna li kulli shay'in sababa to zaka ga Allah yana yin abubuwan sa a lokaci babu sababi ka kawai sai ya ɗauki ka yi saka ya ce karamo bawan Allah yau karkuwa. Sai a ce abin mamaki shi ba ba ɗan kowa ba ne fa, sai a ce ya zama kowa kuma, kuma hakan Allah za a bari ko ba ya da zai, kuma dole a bin shi. Sai kai babanka fa dan dako ne yanzu fa dan fa ya zama shugaba. Kaga bi sababin au bi gairi sababin Allah yana yin abinsa in ya so da sababi, in bai so ba kuma ya yi shi bila sababi kuma Allah yake zakarwa. La yadriku amsalina illa bi ta'rifi min Allah, babu wanda yake jirkan irin wannan sai dai da ta'rifi daga Allah. Wa inna ma zakarnahu shay'an, mun ambace shi ne wani abu mai manya ta'aqala fi zalika, saboda mutum ya hankaltu liyasta anas bihi, saboda ya tsaye kewa da Allah. Amsal na du'afa, mu rauna na ne mimma ya rauna huna min fadal hadis salat, daga wanda ake ganin mun nan daga fadalan wannan salati lafiyar ba wannan abu ba. Wallahu ta'ala alam, Allah shi ne mafi sani. Za mu sai ana sai ramondi in Allah ya sama cikin rayi. Za ka zo, za mu zo, za ku yi mai, za ka ga shin wannan salati da muke yi Allah annabi ake ba ladan. In kai salati ka ce Allah ka ba annabi, annabin ake ba. Kaga a fili za ka ce mun yi salati goma ga annabi, ma'ana Allah ya ba wa annabi. Annabi a cike baya buƙatuwa zuwa ga komi na salatinka, amma yardan za ka yi salati wa annabi sai a dawo maka da ladan. Kai yake amfanarwa amma ba annabi Muhammadu ba, amma yardan cewa za ka yi wa annabi, yardan shi ne annan ne kuma abu yake. Sai misalin abun Allah ba yana yin ruwan sama ba, to idan ruwan sama ya sauko ya cika ƙasa ina yake komawa teku? To ruwan tekun nan, ruwan saman da aka yi ne ya zama wani tekun, ko kuma na saman ne da ya shiga teku, teku yana tekunsa kawai, ya shigo ne kawai. Ba rafi a wajenku. In mutum ya je ya ga teku, ka ga yadda Allah ya yi ruwa, in aka yi wannan ruwan saman da ya zo, sai ko ina duk wani kogin duniya yana da silan yadda zai iya koma shiga babban kogi ne. To wannan babban kogin da ya kawo ruwan shi ne ya sa wannan ruwan ya yawa, ko kuma a'a ruwan mai yawansa yana nan yadda yake, wannan in ya zo za a ce wannan ne ya ƙari wancan, ko kuma a'a ya zo ne kawai ya samu mafaka? Na? Eto, wannan ya zo shi ne ya ƙari wancan? Ai, mafaka kawai ya samu. Yawa, amma ba abin da yake ƙarin wancan. Saboda ruwan duniya, ruwa ya ninka faɗin duniya, so. Saboda wani gurin ga baki ɗaya ruwan ma saboda yawansa Allah ya narkar da shi ne ya mai da shi kawai. Ya mai da shi salju, ƙanƙara. Yanzu da Allah zai sauka ƙanƙaran da yake teku ne, amma a kankara yake, saboda haka babu wani halitta zai iya zama a gurin, inda zai narke ya shigo cikin wannan zai iya tada duniya. Tunda Australia nake tsammani, idan ka hau jirgi za ka yi tafiya na kwana nawa a kan teku kake tafiya, kuma baka gure ta ba a jirgi, a kan teku ake tafiya. Saboda haka babu magunin da za ka zauna, saboda haka in za a tashi a yi tafiyan ana sanin ba kowane jirgi ba ne, saboda wanda zai kai ka, domin ana tafiya ne kwana da a sake tashi ana tafiya, kuma akan teku ake tafiya. Duk wanda jirgin ya riga ya yi ƙasa da shi shi kenan. Allah ya kiyaye kawai. Wannan ga abubuwa da yawa wanda an kewaye mutane, amma mutum saboda rashin sani kawai yana ganin kamar cewa shi wani hero ne, wanda kuma kwata-kwata bai kai sauro ba. Allah ya kiyaye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir wa hakim al-hakim wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri bidar lillahi salatan tamlau la azal wal abad az-zamana wa makana madarubatin fi kulli adadin bi adadin ma fi ilmika ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
آمين آمين.